بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 10 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 24 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 38 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim daga cikin kasusuwan karatun littafin زاد المعادي في هدي خير العباد واللفن الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكفسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي جكنش دقافرة لتافن زاد المعاد mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da duk wani abu da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na tafarkin rayuwarsa da tsare-tsaren shugabancin sa da yadda yake mu'amala da mutane da yadda yake ibadojin sa da yadda yake gudanar da harkokin mulki ko shugabancin addinin musulunci waɗannan abubuwa duka Ibn Qayyim ya tattara su a cikin tsari mai ban sha'awa kuma ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana matafiyi daga ƙasar su ta Dimashku ya tafi ƙasar Makka don yin aikin haji a inda yake nesa da littafansa nesa da iyalansa nesa da ainihin garin su babu shakka wannan malamai suna kallon shi a matsayin abun yabawa da jinjina kokarin da yayi Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi a karatun da muka yi a baya akwai wasu masail waɗanda bayan mun tashi nan aka mun tambihi akan su daga ciki akwai tambihin da dan uwa malam Shitu yayi game da cewa maganan malam Muhammad Awwal Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Sifatus Salah a inda yake cewa baya shakka game da kasancewar duk wanda ya taso daga ruku'u ya rungume hannunsa to wannan bid'a ce cewa shi malam Shitu ya ji a wani cassette na muryar ɗaya daga cikin malamai da suke manyan ɗalibai a makarantar Malam Albani Nasiruddin a inda ya tabbatar da cewa Malam Albani ya janye wannan magana daga baya Allah ya gafarta musu gaba ɗaya baya ga haka akwai tambaya da aka yi game da hukuncin azumin ranar Juma'a ita kadai a cikin hadisin Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fadan cewa la takhtassu yawmal lailatal jumu'a bi la takhtassu lailatal jumu'a bi qiyamin duna al-layali wa la takhtassu yawmal jumu'a bi sawmin duna al-ayyam bayna al-ayyam illa man kana illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum kada ku kebance daren juma'a da wata ibada kar kuma ku kebance ranar juma'a da wata da azumi sai annabi yace sai dai wanda yake da wani azumi da ya saba yi ma'ana mutum ne ya saba yin azumi na ayyamul bayt idan ya gitta ranar juma'a to zai yi shi mutum ne ya saba yin azumi na arfa in ya fado ranar juma'a zai yi shi mutum ne ya saba yin azumi na ashura idan ya fado ranar juma'a zai iya yin shi koda bai yi kafin shi ba wannan abinda nassin hadisin yake nuna kenan kuma Malam Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya goyi bayan wannan fatawa a cikin ainihin littafin shi na Tamamul Minna wallahu ta'ala a'lam sai magana game da ainihin mas'ala da aka tattauna akai a gurguje dangane da littafin da ainihin wani malami a nan kasar ya rubuta a 1999 kamar shekaru ainihin wato 16 kenan baya a inda yake kokarin tabbatar da cewa wai ya tabbata a cikin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya sallah alhalin yana mai sakin hannunsa yana mai yin ainihin al-irsal ga littafin sunan shi Qasdus Sabil fi bayani adillatil qabd was sadan na wani mutum mai suna Talhatu Abubakar Abdullahi Kantan kuna karanta daidai ba larabci bane wallahu alam ra'isu majlisil ulama'i li jama'ati izalatil bid'a wa iqamati sunna far'i wilayati Lagos attabi'a lil markazir ra'isi Jos wilayati Plateau sunan shi kenan Malam Talhatu Abubakar Abdullahi shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'ati izalatil bid'a wa iqamati sunna reshen jihar Lagos wanda ke karkashin shugabancin cibiya ta ainihin jama'ati izala wanda ke garin Jos a jihar Plateau wannan tafin babu abin da ke cikin shi illa rudani da ainihin dirkaniya game da kokarin tabbatar da abin da bai da matabbata a musulunci haka ji yana maganganu waɗanda suke masu ban mamaki kamar nan da yake cewa bil jumla kama qara'ata fa ahadisul qabdi hiya allati awrattuha laka laysa ghayraha fima a'lam wa laysa aktharuha sihahan wala hisanan wala saliman min at-ta'ani aw ad-da'af bal kulluha ma bayna mawqufin wa muttarabin wa da'ifin kama ra'aita haji wai da hadisan qabdi ga sanan ya kawo maka su dukan mafi yawan su ba ingantattu bane ba masu kyau bane basu tsira daga suka ko rauni ba mafi yawan su hadisai ne mawqufai akan sahabbai ko kuma wanda suke da rikici ko masu rauni shine ni kuma na ruta a wajen nace ma ajhalahu waye kai wannan jahilci ba wanda kai wannan mutumin da zai faɗi wannan a fagen ilimi ba wanda kai shi jahilci haka na rubuta da pensir a wajen lokacin nake kan talitafin gashi irin wannan maganganun ga sanan yana tayin su ba kai ba gindi abin ban takeici sai hadisan da ya kawo a matsayin hujja wai akan tabbatar da sadal irsal da gaskiya akwai hadisin Umamatu bintu Zainab shine hadisi hujja ta uku ga yana ya kawo shi da hadisin ainihin musiu salatihi da dai ga sanan maganganu kala kala sai a ƙarshe sai yake cewa na'am min ma taqaddama tastadi wa an taqula qad sabata sunniyatul irsal fi salati irin wannan magana yake fa da jara'a haka jama'a ga littafin nan shafi 59 ne akwai shi anan makarantar na labirarin makarantar darar hadisi ne Allah ya tsare mu daga jahilci to wannan a takaice kenan jama'a sai mu koma ainihin cikin bayanin da Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya yake mana a cikin wannan littafi nashi mai albarka Zadul Ma'ad a inda yake cewa faslun thumma kana yukabbiru wa yakhiru sajida kar a manta dama yana mana bayani ne akan siffar sallah ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana tafarkin manzon Allah game da sallah ya manzon Allah yake yin sallar shi yace sa'annan thumma kana yukhiru yukabbiru wa yakhiru sajida wa yakhiru sajidan sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukabbiru sai ya kabbara wa yakhiru sajidan sai kuma ya ainihin fadi ya sujuda wala yarfa'u yadayhi ibn al-qayyim yake cewa kada kuma ya daga hannun shi ko kuma annabi baya daga hannayensa wannan ma ba daidai bane kar a je da nisa bal kana yarfa'uhuma ahyana wani lokaci yakan daga wani lokaci baya dagawa al-imamu Daraqutni ya ruwaito magana akan haka da isnadi sahihi shi da wasu malamai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayen shi a wurin tafiya zuwa ga ruku malam Muhammad Nasir bin Albani ya tattauna wannan mas'ala dalla dalla a cikin aslu sifatus sala shine wannan kenan a cikin aslu sifatus sala din nan yayi magana dalla dalla game da tabbatar da hadisan da suke nuna cewa ai ana daga hannu a wajen tafiya gashi daga shafi na 800714 a cikin juz'i na biyu sai da jocin wajen shafi hudu yana waɗannan maganganu ya kawo hadisai daga Anas dan Malik da kuma ainihin wasu sahabbai dan tabbatar da haka zamu zo mu karanta wasu maganganun anan gaba kadan insha Allah idan muka gama hada maganganun da ya fada shi Ibn al-Qayyim din waɗanda suke akwai kurakure akwai ta'assufi sosai a cikin maganganun da zai a dan gaba kadan din nan kaji kwaya daya gashi ya fara ta zai koro wasu maganganu waɗanda dole sai an buƙaci an yi musu ainihin warwara Allah ya tsare mu Allah kuma ya gafarta mushi wa qadru ya anhu annahu kana yarfa'uhuma aidan yace an kuma ruwaito cewa wai annabi yana daga su to ba wai bane dan shi ya kawo da ruwaya ne ya kokarin ya nuna magana ba ta da inganci amma magana ce ingantacciya al-imamu Abu Dawud ya fitar da ita da wasu malamai da isnadi wanda yake tabbatacce za mu zo mu ji dalla-dalla insha Allahu daga Malam Nasiruddin Albani. Wasahahu ba'd al-Huffazi, an samu wasu malaman hadisi sun inganta wannan riwaya ta cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana daga hannu in zai tafi sujuda, ka Abi Muhammad ibn Hazm rahimahullah, kama al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi, Allah ubangiji ya gafarta mishi, wa huwa wahamun. Ibn Liqayyim yake cewa wannan abu da Ibn Hazm yayi ban kaura ce ba daidai bane, a daidai ne. Ibn Hazm ya dace a wannan magana, Ibn Liqayyim shine bai dace ba. Fala yasihu dhalika anhu albatta, yace da dai wannan al'amari na daga hannu a tafiya sujuda, Ibn Liqayyim yace da dai bai inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ma ba daidai bane. Wallazi gharrahu, abinda ya rudi malam Ibn Hazm har ya inganta wannan riwaya, inji Ibn Liqayyim, annar rawiya ghalata min qawlihi, cewa mai riwayan yayi kuskure a cikin zancensa da ya fadi, a inda yake cewa kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in ila qawlihi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kabbara a kowane tashi ko rankwafawa har zuwa inda yake cewa kana yarfa'u yadayhi inda kulli khafdin wa raf'in wa huwa thiqatu, yace amintacce ne shi wannan mai riwaya, walam yafdul shi mai riwayar, na'am, walam yafdul li sababi ghalatir rawi wa wahmihi. Sai Ibn Hazm bai fadaku zuwa ga dalilin wannan kuskure da wannan wahami da ya faru ga wannan mai riwaya ba, fasahahu, sai Ibn Hazm ya inganta shi, inji Ibn Liqayyim, wallahu a'lam, Allah shi ya fa sanin daidai. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yad'u rukbatayhi qabla yadayhi thumma yadayhi ba'dahuma thumma jabahatahu wa anfahu, hadha huwa as-sahihu alladhi rawahu sharikun an 'Asim ibn Kulayb an abihi an Wa'il ibn Hujr. To ga wata sabuwa kuma ya dauko jama'a, yace wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yad'u rukbatayhi qabla yadayhi, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana sanya gwiwoyinsa a ƙasa kafin hannayensa idan ya zo sujuda, thumma yadayhi ba'dahuma, bayan ya gama sanya gwiwa ta taba ƙasa sai kuma ya sanya ainihin hannayensa su ma su taba ƙasa, thumma jabahatahu wa anfahu, sannan daga baya kuma ya sake sanya goshinsa da ainihin hancinsa, hadha huwa sahihu. Ibn al-Qayyim yace wannan magana ita ce mai inganci, alladhi rawahu sharik, wanda shariku ibnu abdullahi al-qadi ya ruwaito ta, an 'Asim ibn Kulayb an abihi, daga 'Asim dan Kulayb daga babansa, an Wa'il ibn Hujr daga sahabi Wa'il dan Hujr Allah ya kara masa yadda, yace wai ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idha sajada, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya bi sujuda, wada'a rukubataihi qabla yadayhi, yana sanya ainihin wato gwiwoyinsa a ƙasa kafin hannayensa, wa idha nahaba, haka nan idan ya miƙe, rafa'a yadayhi qabla rukubataihi, yana daga hannayensa kafin ainihin gwiwarsa, wa lam yurwa fi fa'ilihi ma yukhalifu dhalika. Ibn Qayyim yace in dai aikin manzon Allah ne, to ba a ruwaito abin da ya sabawa wannan ba, wannan ma kuskure ne jama'a, duka wannan gaba gaba dayanta ba daidai bace, Allah ya gafarta mushi, Allah ya sa ya huta. Wannan magana ba mu muke fadanta ba, maganganu ne malamai ne ƴan uwan shi suka fada, wanda ilmin su bai gazana shi ba, sannan kuma ya bayyana a ilmance cewa sun fishi hujja, ba za a kyare shi ko a kyamatar da mutane daga abin da yayi ba ko a ainihin ci mutuncinsa ba, amma kuma ba za a anshi kuskuren da an tabbata kuskure bane. Wannan shine manhajin ahlus sunna game da talaqqi al-ilm anil ulama, shine tsarin malamai na addinin musulunci ga wajen an san ilimi daga malamai, duk abinda malami ya faɗa ya zama yana da hujja, fa biha wa ni'mat sai a karba, a san da suka yi sabani malamai isu isu, za a duba wane ne ya fi karfin hujja, hujja kuma anan shine Qur'ani, hadisi ingantacce bisa fassara da aikin magabata, wanda yafi samun irin wannan tagomashi to shine ke da gaskiya maganar shi za a karba da ita za a yi aiki wanda ya wannan chaka sai a nemi Allah ya gafarta mishi a neman mishi uzuri a neman mishi mafita amma ba za a yi aiki da maganar shi ba jama'a ina fata mun gane a dagaice abinda Ibnu Qayyim yake cewa shine idan mutum yana cikin sallah yazo ainihin zai yi sujuda idan mutum yana sallah yazo sujuda in ya tashi jama'a ku kalla idan ya tashi yana daga tsaye ko ba fanka ku idan zai tafi sujuda a za ku ga mu anan hannu muke fara kaiwa ko to shine Ibnu Qayyim yake cewa ba haka yake ba yace hadisi da yazo yace ne in kazo zaka fara sa gwiwa a ƙasa haka kenan sannan hannaye biyu kenan ko sannan kuma goshi da hannu haka yace in kazo tashi kuma zaka fara tabo goshi da hanci sai hannaye sai kuma gwiwa haka mun gane to duka wannan kuskure ne jama'a dukan shi kuskure ne babu wani mujamala yadda ake yi kamar da mu ji daga hadisin shine hannaye farko hannaye za su fara kai ƙasa kuma suna bude ba a haka ba hannaye su fara kai ƙasa sannan gwiwa sannan gushi Ibnu Qayyim ya kuskure wajen wata fahimta ne game da a ina ne gwiwar dabba dabba irin rago ko kare ko saniya a ina gwiwar sa take kafar gaba ne ko kafar baya saboda su suna da kafafu waɗannan hannayen a matsayin kafafu waɗannan ma na baya a matsayin kafafu to kaga mu mutane masu tafiya akan kafa biyu gwiwar mu tana jikin kamar kace kafar baya kenan ko inda zaka dauki wannan a matsayin kafar gaba amma su kuma dabbobi gwiwar tana jikin kafar gaba ne Ibnu Qayyim sai kuskuren fahimtar wannan hadisin yace a ba haka bane zamu ji duka daga wannan kuskuren da ya fahimta sai ya kokarin ya murde hadisan su dace da fahimtar sa sai ya auka cikin kuskure aswa za ku ji zai ce wannan magana cewa gwiwar dabbobi a kafa gaba take zai ce gaba ɗaya ma malamai ba su santa ba to mu za mu kawo ta daga malamai zai ce malaman luga san ba su santa ba amma za ka ji misali daga malaman luga lalle an santa kaga ya tabbata kuskure za ka ji misali daga malaman hadisi sun san haka kuma duk wanda yake kallon dabba ma ya san haka ina fata mun gane wannan to daga nan bari mu ƙara jin wata magana da zai yi kafin mu ɗauko daga ainihin wancan littafi din yace wa amma hadisu abi hurairata yarfa'uhu shi ko hadisin abu huraira wanda abu huraira yake dangantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujuda fala yabruk kama yabrukul ba'iru kada ya ainihin rankwafa ya sa gwiwarsa a ƙasa irin yanda raƙumi yake yi wal yada yadaihi qabla rukubatayhi ku rike wannan gaba ita ce matsalar da ya samu cewa idan ɗayan ku ya zo sujuda kada ya fadi irin faduwar raƙumi ya sanya hannun shi a ƙasa kafin gwiwarsa al hadisa ka karanta hadisin zuwa ƙarshen shi riwaya al imamu abu dauda da sauran malamai sai Ibnu Qayyim ce wallahu alam Allah shi ya fa sanin daidai kadu wa qafihi wahamun min ba'dir ruwati wannan hadisi an samu tangarda ta ainihin bankaura ta faru ga wasu malamai a cikin masu riwaya hadisa fa inna awwalahu yukhalifu akhir farkon hadisin ya saba wa karshen shi farko hadisin an ce kada mutum yayi rankwafa irin ta raƙumi ya fara sanya hannunsa gaba ta biyu kuma ya fara sanya hannunsa kafin kafarsa to sai ya ce akwai sabani akwai ittirabi tsakanin wannan gaba da wancan kada ka fadi faduwar raƙumi sai zama raƙumi yana fara kwanciya ne da kafar gaba to sai bai kai yake cewa da aka yi ka sanya hannu kafin kafa kuma an ce ne kuma ka sanya abinda aka ce karkai domin raƙumi da kafar gaba yake fara faduwa to aka dauki hannayenka sune kafar gaba a surar raƙumi kaga an ce kada kai irin na raƙumi kuma an ce ka fara sauka da hannu to raƙumi ma yana fara sauka ne da kafar gaba wanda a gurin ka ita ce hannu wannan fahimta ita ce kuskuren jama'a ita ce lubbul khata asalin kuskuren kenan saboda hannu da kafar gaba yayi kiyasi bai duba a ina gwiwar take ba a gun guda biyu shi raƙumi gwiwar sa a kafar gaba shi kuma mutum gwiwar sa a kafar baya isa hatta abiyar mun gane da haka wanda ya tafi da hannu ya saba wa raƙumi ne wajen amfani da gwiwa domin shi raƙumi gwiwa yake fara lankwasawa dan kamar wannan hannayen nashi sai da musu kuma haka suke koda akuya cin kallanta sai ta fara rankwafa gwiwoyinta haka to idan ka tafi da kafa zaka ga wannan abin shi kai amma sai zama mahallin gwiwar ce ya sha bamban yayin da raƙumi da sauran dabbobi suke da gwiwa a kafar baya a kafar gaba amin sai zama mutun shi kuma gwiwar sa a kafar baya ne ba a jikin hannayensa bane kamar mu ce yayin da raƙumi suke da gwiwa a jikin hannayensu shine kafar gaban su kenan ko shine makofin kafar gaba ko gwiwa a hannaye shi kuma mutun sai zama gwiwar sa a jikin kafafu ne wanda sune kamar kafafun baya a gurin raƙumi to cewa da yayi an faɗi abu a farkon gaba hadisin kuma gaba ta biyu ta saba mishi wannan inda ya samu wannan wahamin kenan ubangiji Allah ya gafarta mishi sai ya ce fa innal ba'ira innama yad'u yadayhi awwalan ka gani shi da kanshi ya tabbatar ma sai ya ce fa inna awwalahu yukhalifu akhiruhu fa innahu idha wada'a yadayhi qabla rukbatayhi dan in mutun ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa faqad baraka kama yabrukul ba'ir ya zama kenan yayi rankwana kamar yanda raƙumi yake yi fa innal ba'ira innama yad'u yadayhi awwalan dan raƙumi yana sanya ainihin hannayen shi ne farko to kaga da ya ce raƙumi na sanya gwiwoyin shi ne farko sai abin ya fito kuma sai amfani da duka gabar hannu din mai kon gabar gwiwa wanda ita ce asalin abinda take mahallin da ake so ai samu sabani tsakanin mutum da raƙumi wajen amfani da gwiwa ba amfani da duka kafar gaba ko hannu ba mun gane jama'a wajen amfani da gwiwa ba amfani da duka gabar hannu na mutum ba ko kuma kafar gaba a wurin dabba ba dukan abubuwan guda biyu da mutum da raƙumi suna amfani da kafar gaba raƙumi na amfani da kafar gaba kamar yanda mutum ke amfani da hannaye wajen kaiwa ƙasa amma inda suka sha bamban shine shi raƙumi gwiwar shi ce a hannu din ita yake amfani da ita wajen ya fara kwanciya shi ko mutum gwiwar shi a kafa take Allah sa kun gane wannan ko sai an ƙara kwatantawa ne to sai ce fa innal ba'ira innama yad'u yadayhi awwalan shi raƙumi yana fara sanya hannayen shi ne farko walamma alima ashabu hadha alqaul zalika qalu yayin da masu wannan magana ire-iren mu kenan masu cewa abin da ya faɗa ba haka bane suka ji an faɗa haka sai suka ce rukubatal ba'iri fi yadayhi ai dama kafafu gwiwoyin raƙumi a kafar gaba suke la fi rijlaihi ba jikin kafafun shi na baya ba fa huwa idza baraka dan shi dan yazo faduwa wada'a rukubatayhi awwalan gwiwoyin yake fara sanyawa ƙasa fa hadha huwa almanhiyu anhu sanya gwiwa a ƙasa shine abinda aka hana wannan shine gaskiya fara sanya gwiwa a ƙasa shine abinda aka hana ba amfani da kafar gaba ko ta baya ba ba shi aka hana ba sai ce wa huwa fasidun wannan magana shirme ce inji ibul qayyim li wujuhin saboda fuskoki masu zuwa annal ba'ira idza baraka fa innahu yad'u yadayhi awwalan yace na daya shi raqumi idan yazo faduwa yakan sanya ainihin wato hannayen shi ne farko wa tabqa rijlahu qa'imataini kafafun shi su tabbata a tsaye fa idza nahaba idan yazo tashi fa innahu yanhadu bi rijlihi awwalan, yana fara tashi ne da kafafun shi tun farko. Wa tabqa yadahu ala al-ardi, hannayensa su tabbata a ƙasa. Wa hadha huwa alladhi naha anhu sallallahu alaihi wasallama, wannan shine abinda manzon Allah ya hana. Wa fa'ala khilafahu, kuma ya aikata sabanin sa. Wa kana awwalu ma yaqau minhu ala al-ardi al-aqrabu minha fal-aqrabu, idan manzon Allah yazo yin sujuda yakan sanya abinda yafi kusa da ƙasa ne daga nan wanda yafi kusa daga nan wanda yafi kusa. Idan mutun yana tsaye gwiwarsa tafi kusa da ƙasa ko fiye da hannayensa, da haka sai ya fara sanya gwiwa, sannan kuma hannayensa sun fi ƙasa kusa da ƙasa fiye da fuska. Wannan tafsirin Ibnul Qayyim ne shike fassara haka ko yace, to sai annabi ya fara sanya abubuwan da suke kusa da ƙasa yana tafiya a jajjere har ya zo kan mafi nesa da ƙasa. Wa kana yad'u rukbatahu awwalan, da haka sai ya sanya gwiwarsa farko. Thumma yadaihi, sannan hannayensa. Thumma jabatahu, sannan goshinsa. Wa idha rafa'a, in yazo tasowa. Rafa'a ra'asahu awwalan, sai ya fara dago kansa. Thumma yadaihi, sannan hannayensa. Thumma rukbatayhi, sannan gwiwoyinsa. Wa hadha aqsu fi'lul ba'ir, ce wannan shine sabanin aikin raƙumi. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam na hafi salati an tashabbuhi bil haywanat, kuma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin kamantakekeniya da dabbobi a wajen ainihin sallah da sauran ibadoji. Kaman mene? Fanaha an buruki ka burukil ba'ir, ya hana faduwa irin faduwar raƙumi. Waltifatun kaltifatir sa'alab, da waige irin na ainihin dila ko kerkeci a cikin sallah, mutum ya dinga fusga yana waigawa. Waftirashin, ya hana zaman ainihin iftirash, kaftirashi subai sabu'i, kaman yanda dabbobi irin su zaki da kura masu cin nama suke ainihin iftirash, shine mutum ya goce kafafun shi gaba daya ya zauna akan duwawu, ya goce kafafun shi dama da hagu sai ya zauna akan duwawunsa, wannan shine iftirashi subai. Wa iqa'un ka iqa'il kalb, da kuma ainihin wato zama akan gefen kafa irin yanda kare yake. Wa naqarun ka naqarul ghurab, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ainihin tsatsafe irin yanda watin hankaka yake. Idan mutum ya zo sujuda ya zama da ya sa kanshi kawai sai ya taso, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kamar yanda abin nan hankaka yake idan yana daukan abin nan tsaba haka, yana tattakan su, yana sa kai yana dagowa, yana sa kai kafin ya gama sawa ya dago. To annabi da ya hana wannan hadisi ne ainihin wanda yake hasanun fi shawaid, ainihin malamai sun tabbatar da ingancinsa wanda da ya kawo waɗannan bayanan. Wa rafi'il aidi waqtas salami ka aznabil khayli ash-shumsi, da kuma ainihin daga hannu lokacin sallama da kakkada hannun kamar yadda ainihin wato raquma da waƙai waɗanda suke sun zama kamar mahaukacin doki, ko wanda yake ya ji tsoro ya firgita yake karkada wutsiyarsa. Kamar tayi sallama kai assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah, haka to haka kamar yanda doki idan ya zama kamar ya firgita ko ya ji wani tsoro ko ya ga wani abu da ya bashi tsoro zai fita a guje yana karkada dindinsa, haka yana karkada shi ainihin horizontal. To babu kyau duka yin irin waɗannan. Fa hadiyul musalli mukhalifun li hadiyil haywanat, ana so ya zama tafarkin mai sallah ya saba da tafarkin ainihin dabbobi. Asani na biyu, qauluhum rukbatal ba'iri fi yadayhi kalamun la yuqal, yace fadin da suka yi cewa wai kafafun raqumi na gaba a jikin su ne gwiwarsa take, Ibnul Qayyim yace kalamun la yuqal, zance ne da hankali baya dauka. Wala ya'rifu alul lugha, yace wai malamai na harshe ba su san shi ba. Wa innamar rukbatu fi rijlaini, ai gwiwarsa a kafafun shi take na baya. Wa in utlika alal lataini fi yadayhi ismur rukba, koda kuwa an sanya wa waɗanda suke jikin hannun shi na gaba hannun kafafun shi na gaba an sanya musu sunan gwiwa. Fa ala sabilit taglib, yace ana yin wannan ne saboda kawai kokarin nuna cewa wato an saba da fadan haka, kamar yadda yanzu muke ta cewa kafar gaba ga hannun mutum, kaga ai ba kafa bace hannu ne ko ga na dabba mu ce hannu amma ai kafa ce, kawai ala sabilit taglib. To ina ga jama'a kada a je da nisa, bari mu fara mushi ainihin wato cin diddige. Ko ba gaskiya ba, dan ya fara tafiya da nisa. Wannan magana da ya faɗa jama'a cewa babu a cikin maganganun malaman lugha, babu shakka shine ya samu kanshi a cikin rudani wannan malami, Allah ya gafarta mishi. Bari mu yi amfani da akalla malamai biyu na lugha waɗanda za su bashi amsa cewa akwai. Yanzu wannan littafin Tahzibul Lugha na al-Imam Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Al-Azhari, wanda ya rasu jiya shekara 370, kaga ya riga ya bunƙe ni da wajen ƙarni 3 da rabi, kamar yau da rasuwar shi kamar shekara 1000 kenan da wajen 67, 370 ko kaga ya dade. Abu Mansur babban limami ne a cikin ilimi na harshen Larabci da adabi da sauran ilmomi. A cikin tarihinsa an ce zamanin yakin Qaramita waɗannan ƴan Shi'a da suka sace Hajar al-Aswad sun kama shi a matsayin bawa, suka tafi da shi, sai ai zama an ba da shi ga wasu mutanen ƙauye a Hawazin wanda suke Larabawa ne, masu ainihin harshe da salika wanda bai lalace ba. A gunsu ya koyi da dama daga cikin ilmomin da ya zuba a cikin wannan kamus nashi. Wannan kamus ɗin jama'a mujalladi 22 ne, wannan na 10 ne, gashi nan Tahzibul Lugha. To bari ka ji a cikin babin kalma ta rakiba, gashi a cikin shafi na 216 yace rakiba, qala laysu taqulul arabu rakiba fulanun fulanan yarkabuhu rakban idha qabada ala fawdai sha'ri thumma daraba jabhatahu bi rukubatayhi. Larabawa suna cewa wane yayi ma wane rakiba idan ya kama ainihin wato gashin shi na gaba, sannan ya buge shi a jikin goshin sa da gwiwarsa. Idan mutum ya kama wani ya rike shi haka, sai ya buga mishi gwiwa a goshi, to za a ce rakiba, ya mai dukan gwiwa kenan. Kala sai ya ce wa rukubatul ba'iri fi yadihi, haji magana gashi a cikin littafin Al-Azhari da ba gashi, ya ce malaman lugha ba su sani ba. Zaka iya kawo magana daga malaman lugha irin wannan tafi guda 10, kaga kenan shine ya kuskure ko? Gashi ya ce wa rukubatul ba'iri fi yadihi wa qad yuqalu li zawatil arba'i kulliha min ad-dawabi rukabun, kaji ya ce gwiwar raqumi a jikin hannunsa take, inji al-Imam Abu Mansur Al-Azhari babban limamin harshe. Sai mu ƙara dauko wani shi ma lisanul arab lil Imam Al-Allama Ibn Mundhir Al-Afriqi, wanda shi kuma ya rasu yau ya rasu a shekara ta 711, kamar shekara 700 kenan da wajen 25 yanzu ko da 6. Babban malami ne na fiqhu da hadisi da lughal arabiyya, ya kware game da karanta da littafan adab, ya yi iktisarin mafi yawan su, an ce ya bar littafai sama da 500 waɗanda ya rubuta. Wannan littafin nashi Lisanul Arab shi ma mujalladi 25 ne ko da 3 gwargwadon yadda ake buga shi. Kuma kusan duk wani kamus na Larabci in ka da Lisanul Arab zaka iya wadatuwa da shi, dan ya hada littafan duk magabatan shi ne, ya ainihin jajjera maganganun ya saka su, ya tansikin su, suka zama kamar littafi kwaya da. To gashi a cikin wannan mujalladi na 4 shi ma a babur rakiba, gashi abin da yake cewa war rukubatani a shafi na 227, war rukubatani mawsilu ma baina asafil atrafil fakhidaini wa alas saqaini, yace aka ce ar-rukuba ana nufin wannan kashi dake tsakankanin mahadar cinya da kuma mahadar can kasan kafa, shi ake ce makauri ko wannan gwiwa, wato yace mahada dake hada tsakankanin kauri da cinya shine gwiwa ko. Sai yace war rukubatu mawsilul wazifi waz-zira'i, su rukubatani din sune waɗannan, sannan ita kuma rukuba ita ce mahadan waɗannan guda biyu. Sai yace wa rukubatul ba'iri fi yadi wa kad yuqalu zawatul arba'i, shi ma haka yace gashi wa rukubatul ba'iri fi yadi. Abinda Ibn Qayyim yake cewa wai babu cewa yayi, me yace ne ma, ina magana take, yace wala ya'rifu ahlul lugha, aji malaman lugha gashi sun faɗa. Sannan kamar yadda mai taqiqin ya kawo anan, al-Imam ainihin At-Tahawi shi ma ya faɗa haka a cikin tafin Sharh Mushkil al-Athar, Sharh Ma'ani al-Athar, amin, sanda yanzu yana magana akan wannan hadisi cewa tabbas malaman lugha sun san wannan. Da kaga wannan nabiyin nan Ibn Qayyim ya faɗa akan shi, wannan yana da saukin kayarwa dama dan magana ce a cikin lugha kaga nan da nan an kira malaman lugha kwaya biyu sun tabbatar da sun san haka cewa gwiwoyin wato raƙumi a jikin kafar gaba suke ba kamar yadda yayi iddai cewa ba haka ba sai abu na biyu maganganun da yayi dangane da ainihin wato kasancewar da ya faɗa cewa wai waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da manzon Allah yana tafiya da hannu ne tukuna kafin kafa yace duk ba su inganta ba suna da matsala kaza 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 to gashi daga littafin watin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunnah na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi asalin wannan littafi ta'liqi ne akan littafin fiqh as-sunnah na malam Sayyid Sabiq wanda littafi ne da a wannan lokacin da Mala Albani yayi wannan aikin littafin ya samu shahara a duniya da karbuwa a makarantu da cibiyoyin karantar da ilimi saboda ya zo da mutane da wani abu da yake da ban sha'awa ake da kishirwarsa shine fiqhu hada da dalilin sa da an saba jin fiqhu kawai kaza ba kyau kaza haramun kaza mustahabi kaza ga yadda ake yin sa shi kuma in yago yace kaza ba kyau sai yace saboda Allah ya ce kaza kaza ana yin shi mustahabi ne saboda manzon Allah ya ce kaza 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 hukuncin shi kaza saboda sayyidina Umar ya ce kaza ko sahabi wani ya ce kaza sai wannan ya kara ma littafin armashi da ainihin farin ciki da tagomashi da farin jiri da tagomashi to malam Albani ya karanta da wasu daliban shi littafin yana karantar da su sai zama akwai kurakure da yake ainihin mulahaza na hadisi na fiqhu na tarjihi na rashin kwarewa a kanikancin fitar da hadisai da rashin kwarewa a mu'amalantan ka'idoji na usul fiqhi to waɗannan talika din da yayi sune nan ya harhada kafin ya buga littafin kamar yadda ya bada labari da kanshi sai da ya aika wa da Sayyid Sabiq da kofin waɗannan talika din da tunanin cewa idan an zo za a sake buga littafin ya sanya waɗannan ainihin wato ta'liqat ya updating littafin sai ya zama ba sai ai wani tafi daban ana mishi ainihin nakadi ba amma malam Albani yace bayan dadewar lokaci bai samu wani labari na acknowledging din karban wannan takardu daga ibnu daga malam Sayyid Sabiq ba babu wani response sai ya shawara kawai gare ya buga shi kuma an buga shi iya wannan mujalladin ba a kai karshen littafin ba to a ciki yakan kawo gabobin da suke da matsala sai ya ainihin ba da amsa akan su ko ya karin bayani to gashi a inda yake cewa wa min kayfiyatil al-huwiyya al-huwiyyi ila as-sujudi war-raf'i minhu a cikin babin da Ibn Qayyim ya magana akan zadul ma'a cikin wato Sayyid Sabiq ya magana akan yanda ake tafiya zuwa sujuda da yadda ake dagowa daga sujuda qauluhu yace wa qad dhakara hadisa wa'il bayan ya ambaci hadisin wa'il al-ati qariban wanda zai zo nan kusa sai malam Sayyid Sabiq yake cewa qala ibnul qayyim ibn qayyim yake cewa hadha huwa sahihu wannan shine ingantacce kamar da muka ji anan ko walam yuwa fi fi'lihi ma yukhalifu zalika yace ba a ruwaito wani abu a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba wannan ba sai malam Albani yace kaza qala haka suka faɗa shi Sayyid Sabiq da ibnul qayyim wa hadha an-nafyu min awhamihi rahimahullah wannan korewa cewa babu wani abu da aka ruwaito na aikin manzon Allah idan ba tafiya da gwiwa wajen sujuda ba yace yana daga cikin bankaurar da Ibn Qayyim ya samu kanshi a cikin Allah ya gafarta mishi faqad zakara huwa nafsuhu ba'da nahwi safataini hadith ibn Umar al-Ati wa qala ya ambaci hadith Abdullah dan Umar bayan kamar shafi biyu sannan yace rawahu al-Hakim fil Mustadrak wa qala ala shart Muslim wa sakata anhu yace Hakim ya ruwaito shi a cikin Mustadrak kuma ya ce akan shartin muslim kuma yayin shiru akan shi wa hadha ma'anahu annahu sallama bi sihhati wannan ma'anar shi shine ya yadda da ingancin shi fal ajabu minhu kayfa yanfi wurudahu kaga akwai mamaki yace babu wa qad ghafala an hadha aw taghafala anhu al mu'alliqu ala kitabi fa qala muta'aqiban alayhi nafyahu bi qawli yace an samu shi mai ta'liqin nan wato Sha'ibul Arnaud kenan ya kauda kai shi ma yana sane ko baya sane daga wannan magana kawai sai yace bal sai kawai yace bal sabata zalika fi ma rawahu kamar yadda ya ambata ne idan ka duba a cikin ta'liqi mai lamba ta biyu a wannan shafin ga wanda yake da nuska irin ta ainihin Sha'ibul Arnaud yace bal sabata zalika fi ma rawahu al-Hakim fi masarriki kaza 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 ba tare da ya tantance cewa wannan magana ainihin ba haka ya kamata a yi ta ba ولقد كان الاولى به ان يرد نفيه المذكور بما اثبته هو نفسه بعد ya kamata ne ya maiwa da Ibn al-Qayyim martani da abin da ya tabbatar shi da kanshi daga baya, sai ka ce ai ka ambata anan gaba cewa kaza, sai ce fa innahu aqwa lil hujja, dan ya fi karfin hujja. Me kun yace a ya tabbata a noje, sai ce ya tabbata kuma kai ma ka fada anan gaba, ya fi karfin hujja. Wa abadu an at-tashawufi wa hawan nafsi, kuma ya fi ainihin dadi nesa daga ainihin wato san zuciya ko kuma kauda kai daga barin gaskiya. Wa bi khasatan annahu a'ada takhrij al-hadith hunaka aidan, yace musamman ma tunda shi mutalikin ya ƙara fitar da hadisin kamar yadda ya anan, kuma a can shafi biyu gaban ya ƙara yin takhrijin. Wa amma tasihu ibn al-qayyim li hadith sharikin fala wajaha lahu min an-nahiya al-hadithiyya kama ya'ti bayanuhu. Ibn al-qayyim kuma da ya inganta wannan hadisi na ainihin wato sharik ibn Abdullah al-Qadi, wanda yake cewa annabi na tafiya da gwiwa, yace wannan bai da ta fuska ta gaskiya kamar yadda za a bayani nan gaba. Wala min an-nahiya al-fiqhiyya, kuma a fiqihance ma bai da fuska. Li mu'aradatihi li hadith Abdullah ibn Umar as-sahih min fi'li, saboda ya saba wa hadisi Abdullah dan Umar wanda ya inganta na aikin sa. Wa li hadith Abi Hurairah al-marfu' min amrihi kama ya'ti bayanu, da kuma ainihin wato hadisin ainihin da ya ambata na Abdullah dan Anas Abu Hurairah, wanda yake daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah ya bada umarni kamar yadda bayani zuwa anan gaba. Ina fata mun gane wannan. To shine sai ya ci gaba da cewa a can gaba sai ya ce walaqad akhta ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad khata'an bayyinan hina rajja hadith wa'il ala hadith ibn Umar wa Abi Hurairah kama akhta'an ukhra fi hadhihi al-mas'alati qad qumtu bil radd alayhi mufassalan fi ta'liqat al-jiyad ala zad al-ma'ad wa ghayriha. Yace haqiqa ibn al-qayyim yayi kuskure bayyananne da ya kokarin ya jirinja yadda hadisin wa'il din can akan hadisin Abdullahi dan Umar da na Abu Huraira, kamar yadda wasu kurakurai daban a cikin wannan mas'ala. Malam Albani yace waɗannan kurakurai gabaki ɗayan su na mushin martani nayi bayanin su dalla dalla a cikin littafi na mai suna At-Ta'liqatul Jiyad ala Zadil Ma'ad Sirilil Asaf. Wannan littafi na daga cikin tafsir Malam Albani Nasiruddini, waɗanda suka bace ba a gansu ba gaba ɗaya. Littafi ne dama rubutun hannu ne, rubutun hannun shi ba a riga an buga ba. Lokacin da ya kaura ya bar kasar ainihin wato a Dimashku ya koma Amman Urdun kenan, sai ainihin aka samu littafin sun bata. Daga baya an yi zargin cewa wasu ne suka sace littafin, wallahu ta'ala a'lam. Da haka kaga wannan littafi a matsalar ta faru ta haramta wa musulmai cin moriya abin da ke cikin sa, kuma har yanzu ba a yi aiki ma littafin Zadul Ma'adi irin sa ba, duk da ba a ganshi ba daga irin ɗabi'a Albani da yadda yake ambata abubuwan da yayi. Zaka iya mukarana da duk wani aiki da aka wa littafin. Allah ya samu dace. Wa yahsinu bi huna an adriba ala zalika masalan wahidan li annahu shadidul ittisali bima nahnu fihi wa bihi yattadihu ma'ana qawlihi fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa liyada yadayhi qabla rukubatayhi. Yace bari na buga misali guda daya anan wanda zai kara warware magana dalla dalla, shine cewa da manzon Allah yayi kada mutun ya ainihin rankwafa irin na raƙumi, ya sanya hannayen shi kafin gwiwarsa. Za'ama Ibn al-Qayyim rahimahullahu anna al-hadisa inqalaba 'ala ar-rawi. Ibn al-Qayyim ya riya cewa wannan hadisin ya rikicewa mai riwayar ne, wa anna aslahu cewa yadda ya kamata ya kasance wal yada rukubatayhi qabla yadayhi, kamata ya ce ya fara sanya gwiwarsa kafin hannayensa. Wa inna ma hamalahu 'ala hadha, abin da ya kai shi ga wannan shine za'amun akhara lahu, wata riya waccan daban da yayi. Wa huwa qawluhu, inda yake innal ba'ira yada'u yadayhi qabla rukubatayhi, cewa ai raqumi yana sanya hannayensa ne kafin gwiwoyinsa. Qala, sai yace fa muqtadan nahyu, fa muqtadan nahyi anil buruki ka burukil ba'ir an yada al musalli rukubatayhi qabla yadayhi, yace ai raqumi na sanya hannaye ne kafin gwiwa. Da haka wannan hannun na hukunta sai ko mutun sai ka canza shi, yana sa hannu kafin gwiwa ko kuma kafar gaba kafin ta baya, sai kuma sai ka fara sa kafar baya kafin ta gaba, abin da yake cewa kenan. Wa sababu hadha annahu kulluhu sababu hadha kullihi annahu khafi alayhi ma dhakarahu ulama al-lughati kal fayruz abadi wa ghayrihi anna rukbatay al-ba'iri fi yadayhi al-amamiyyati. ce abin da ya kai shi ga wannan rudanin shine magana ce ta buye gare shi wanda malaman lugha suka yi kaman su Fairuzu Abadi wanda ba mu dauko shi ba ma'anar shi al-Imam al-Fairuzu Abadi a cikin ainihin wato Tajul Arus min Jawahir al-Qamus wa ghairihi da wasun sa to ka dauka wadannan sune ghairihi din sai Ibn Manzuri da sai Imam al-Azhari Abu Mansur da su ainihin wato Ibn Faris duk sun yi wannan maganganun suka ce anna rukubatayil ba'iri fi yadayhi al-amamiyyati cewa gwiwoyin raqumi suna jikin kafafun shi guda biyu ne na gaba walizalika qala at-tahawi fi sharhi ma'ani al-athar haka mai Imam at-tahawi a cikin littafin sharh ma'ani al-athar yake cewa innal ba'ira rukubatahu fi yadayhi wa kadhalika fi sa'ir al-baha'im dukkanin dabbobi da raqumi da sauran dabbobi kafafun su na gaba ne suke dauke da gwiwa wa banu adama laysu kadhalika mutane kuma ba haka suke ba to kaji wannan jama'a haka da ya ci gaba da yin maganganu ga sunan ainihin wato har zuwa inda yake raddi ga wasu waɗanda yace sun rubuta littattafai dan tunkuɗe wannan matsala to kaji wannan kamar shimfiɗa kenan da Malam Albani ya gabatar a cikin wannan littafi na ainihin wato Tamamul Minna sai kuma nan a cikin littafin Sifatus Sala al-Asr kenan Asr Sifatus Sala ga wannan mujalladi na biyu ne daga cikin littafan ainihin Malam Albani da muka faɗa a ran nan Nasiruddin Allah ya gafarta mishi wadanda yayi a cikin Sifatus Sala akwai asalin wannan shine aslu Sifatus Sala littafin da ya zauna ya kawo hadisan yayi kanikancin sa a ilmance ya tabbatar da yaya sallah take irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan littafi ba a buga shi ba har Malam Albani ya bar duniya wannan shine aka buga ya shahara kowa ya san shi shine Sifatus Sala al-matn matanin kadai da kuma takhrijat din yan takaitattu haka wadanda la mafarra minha sai kuma talkhisin sa gashi dan takaitacce haka na ɗan islamiya da mata masu koyan kawai sallah to wadannan littafan dukansu ya tsatso su ne daga wannan ko kuma kace ya tsatso a matan daga asul shi kuma talkhis daga matan haka suke a jere ɗaya bayan ɗaya to a cikin asalin wannan al-aslu din wanda ba a buga ba har bayan rayuwarsa anan ne ya tattauna magana dalla dalla game da mas'ala ta ainihin wannan hadisi da Ibn Qayyim yace ya inganta shi kadai ne ma ingantacce bari ka ji yadda ya zama ba ingantaccen hadisi ba bayan da yace a cikin shafi na 714 mujalladi na biyu shafi na 714 yace al-khururu ila sujudi ala al-yadaini cewa mai tafiya ga sujuda zai tafi ne akan hannayen shi guda biyu sai kawo hadisin wa kana yad'u yadayhi alal ardi qabla rukubatayhi annabi ya kasance yana sanya hannayen shi a ƙasa kafin gwiwoyinsa shine yace min hadisi huwa min hadisi abdullah ibn umar radiyallahu anhu akhrajahu ibn khuzaima wad-darqutni wat-tahawi fi sharh al-maani wal-hakim wa anhu al-bayhaqi wal-hazimi fi al-i'tibari min turqin an abdul aziz ibn muhammad ad-dawurdi an ubaydillah ibn umar an nafi'in anhu bihi kaji isnadin hadisin wadannan malaman duka sun fitar da shi ibn khuzaima darqutni al-imam at-tahawi a cikin sharhu ma'an al-asar hakim an-naysaburi shi kuma bayhaqi ta hanyar hakim al-imam al-hazimi a cikin kitab al-i'tibar dukkan su ta hanyar abdul aziz dan muhammad ad-darawardi daga ubaydillah dan umar daga nafi'u daga umar daga abdullah dan umar yace annabi yayi kaza alayhi salatu wassalam qala al-hakim sahihun ala shart muslimin al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisi a bisa shartin muslim wafaqahu adh-dhahabi zabi yace haka abun yake wa huwa kama qala yace yadda suka fara din nan haka wannan abu yake wasahu aidan ibn khuzaima kama fi bulugh al-maram ibn khuzaima ma ya inganta wannan hadisi kama yadda malam ibn hajr ya fada a cikin bulugh al-maram wa qad allahu al-bayhaqi bi illatin ghairi qadi hakim fa qala kaza qala abdul aziz wa la arahu illa wahama yani raf'ahu qala wal mahfuz maqtarna yace bayhaqi ya illanta hadisin da wata illa wadda ba abun dubi bace ba za ta bata hadisin ba cewa abdul aziz ya ruwaito hadisin nan yace abdullah dan umar yace daga manzon Allah yace amma muna ganin kuskure ne abinda muke ganin daidai shine abdullah dan umar ne yake yin wannan ba annabi bane yake makufi thumma akhraja min tariqi ayyuba an-nafi' an ibn umar qala idha sajada ahadukum falyada yadayhi wa idha rafa'a falyarfa'huma قال الحافظ ولكائن أن يقول غاشنا زنشي مأينهم يوا تو اندي يفسيتي وقد عارضهما أحاديث لا يسيح شيء منها أكوية حديثي لسكا ساقا بوعدنا حديثا قدابيو إن كانت تتلنا ونسكي تبتا دا أنب نفار فاتواني وجن سجودا دا كفا دا حنا ينسكا فن كفاقو يتي أكوية حديثا لسكا مسو karo amma ko ɗaya daga cikin su bai inganta ba wa nahnu nasuquha litanbihi alaiha wa li alla yagtarra biha man la ilma lahu za mu kawo su anan saboda mu fadakar akan su saboda kuma wanda bai da ilimi kada ya rudu da su al awwalu na farko daga cikin su an wa ibn hudr qala shine dai wannan hadisin na ibn al-qayyim daga wa ibn hudr Allah ya kara masa yadda yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza sajada وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه yace naga manzon Allah in zai suju in zai ruku'u ame in zai sujuda yana sanya gwiwar sa kafin hannaye in zai taso kuma yana daga hannaye kafin gwiwa malam albani nasiruddin yace wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi da imam an-nasa'i da tirmidhi kuma tirmidhi ya kaddata shi da imam ad-darimi da tahawi da ibnu hibban a cikin sahih din sa da hakim da kuma baihaqi daga hakim da daraqutni كلهم من طريق يزيد بن هارون اخبرنا شريك ابن ان عاصم ان كليب ان ابي انه يتي دكان سو تهانين يزيد دان هارون daga ainihin yace shariku ya ba mu labari daga asim dan kulayb daga babansa anhu daga wa'il dan hujar sai malam albani yace wa hadha sanadun da'ifun wannan isnadi ne ingantacce aka san abin da shi wannan abin nan ya fada ibn al-qayyim da yake cewa wai ya inganta kaje yace hadisi ne isnadi ne mai rauni wa qad ikhtalafu fihi malamai sun yi sabani akan shi fa qad hassanahu at-tirmidhi kaga tirmidhi an ji ya hassana shi wa qala al-hakim shi kuma hakim yake cewa ihtajja muslimun bi sharik yace muslim yayi hujja da sharik ibn abdullah al-qadi wa wafaqahu adh-dhahabi الامام الذهبي يدا ce da hakim a cikin wannan zance sai malam albani yace walaysa kama qala zancen ba haka yake ba fa inna sharikan lam yahtaj bihi muslim tabbas yadda abun yake imam muslim bai kafa hujja da sharik ba wa inna ma rawalahu fil mutaba'at kadai ya ruwaito hadisan shariku ne a cikin mutaba'a imam muslim a dabi'a sai kan kawo hadisi a cikin babi wanda shine umdatul bab mazajen wannan hadisin kuma sune rijalul muslim to kuma yakan goya mishi da wasu riwayat wanda zai ta yin ainihin wato abin nan din su yana yin ishara izuwa gare su ko ihala yana ihala izuwa gare su yace wa haddathanahu fulanin an fulanin ko taba'ahu fulanin an fulanin an fulanin ma muslimi na yawan yin wannan to a cikin waɗannan zantukan da yake yi mazajen da suka zo a wannan isnadojin in dai ba suna cikin isnadojin shi al-um wanda sune madogara sa ba mujarradin ganin su a cikin mutaba'at baya mai da su a ce sun zama rijalul muslim duk wanda yake da hazzi mai tsarki a cikin musala ya san wannan magana cewa haka take ina ba ta mun fahimci wannan da ka shariku riwayar sa a cikin muslim ta zo ne a cikin mutaba'at kenan baya cikin rijalul muslim kama sarraha bihi ghairu wahidin min al muhaqqiqina yace kaman yanda da dama daga cikin malami masu tantance bayani suka fada wa minhum adh-dhahabi nafsuhu wanda daga cikin su akwai dhahabi da kanshi fil mizan a cikin tabun sa mizan al-i'tidal fi naqd ar-rijal sai albani yace wa kaseeran ma yaqul hakim wa yatba'u adh-dhahabi fi talkhisihi fi hadha al-wahm yace su da dama dhahabi yakan biye ma hakim hakim na fadawa cikin bankaura kuma dhahabi ya biye masa a cikin talkhis al-musadrak fa yusahihani kull hadithin yarwihi sharikun ala sharti muslimin sai ga suna inganta duk wani hadisi na sharik su ce akan sharadin muslim wa hadha min al-awham allati sa'ajma'uha fi kitabin khas idha yassara Allah zalika insha Allah ta'ala yace wannan na daga cikin abun da yake son tattara a wani littafi na musamman awham na imam adh-dhahabi shi da ainihin hakim a cikin musadrak da kuma cikin tahdhibul musadrak ko talkhis musadrak yace ana fata Allah ya bani dama ya sauƙa mini tattara waɗannan kurakure a littafi mai zaman kanshi sai dai ban san ko albani ya samu damar yin wannan ba wa amma daraqutni fa qala shi ku daraqutni sai yace to kaje wanda suka inganta daraqutni sai yace tafarrada bihi yazidu an sharikin ولم يحدث به عن عاصم ابن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي اذا فيما يتفرد به دار قطني سيتي wannan hadisi shariku ne ya kadaita da riwayarsa amin zaziri dan harun ne ke kadai ya ruwaito shi daga sharik shi kuma babu wanda yaji wato shariku yaji daga gare shi in banda asim dan kulayb yace kaga sharik kuma ba shi da karfin da in ya kadaita da riwaya za a karba sai albani yace wa hadha huwa alhaq wannan ita ce tsantsar gaskiya cewa sharik ibnu abdullahi alqadi idan ya kadaita da riwaya to ba a karbar riwayarsa wa mimman faqad ittafaqu kulluhum ala anna alhadith mimma tafarrada bihi sharikun duna ashabi asim ko malaman gaba ɗayan sun hada kan cewa wannan hadisi shariku kadai ya kadaita da riwayar saban da sauran daliban makarantar su wa mimman saraha bidzalika ghayru ad-Darqutni at-Tirmidhi wal-Baihaqi bal qala Yazid ibn Harun yace kaga banda Darqutni Tirmidhi da Baihaqi duk sun fada haka haka nan malam Yazid ibn Harun yace dalibin shariku din kenan yace inna sharikan lam yarwi an Asim ghayra hadha al-hadith yace lalle shariku bai ruwaito wani hadisi daga Asim ba in banda wannan sai Albani yace wa sharikun sayyul hifz inda jumhur ulama'i al-hadith wa ba'dhum saraha bi annahu kana qad ikhtalata yace sharik mutum ne mai raunin hadda yana da mummunan hadda kamar yadda gaba ɗaya malamai suka ce kuma wasu ma sun faɗa ƙarar cewa ya samu ikhtilati falidhalika la yutajju bihi idha tafarrada dan haka ne ba a kafa hujja da shi idan ya ainihin ruwaito riwaya shi kadai wala siyama idha khalafa ghayrahu min al-thiqat al-huffaz musamman kuma idan ya saba wasu malamai wanda suke amintattu ma da ta nan ba zama a karɓi maganar shi ba gaba ɗaya gaji bayanin da ya tayi jama'a kan wannan hadisi da Ibn al-Qayyim ya kawo ya ce wai ya inganta kuma shi kadai ne hujja kaji tabbacin magana bai inganta ba baya ga shi ya kawo hadisi wanda suke duka a wannan babi wanda basu tabbata ba game da cewa manzon Allah yana daga aini yana fara sujuda da gwiwa ya fara tashi kuma da hannu ya tashi da gefen gwiwa daga cikin sa akwai hadisin ainihin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda al-Imam Ad-Darqutni shi ma ya fitar da shi da Hakim da Baihaqi da Ibn Hazm da Diya'ul Maqdisi a cikin Mukhtara cewa wai annabi an ce Anas ya ce wai ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta bit takbiri fa sabaqat rukbatahu yadayhi na ga manzon Allah ya fadi da kabbara sai na ga gwiwarsa ta riga hannayensa wannan shi ma hadisi ne da'ifi saboda Al-Ala Ibn Isma'ila yayi tafarudi da wannan riwaya kuma Alau dan Isma'ila malamai sun ce ainihin wato majhuli ne baya ga wannan sai riwaya Abu Huraira cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada bada'a bil kubatayhi qabla yadayhi shi kuma wannan Imam Tawawi ya fitar da shi ainihin wato da isnadi wanda yake shi ma mai rauni ne kwarai saboda a cikin isnadi akwai Abdullah ibn Sa'id al-Maqburi malamai sun ce da'iful hadith gaba ɗaya malamai sun ainihin wartake shi Ibn Hajar a cikin takrib ya ce matrukul hadith baya da ya gama waɗannan maganganu sai ya ce wa qad ta'assafa ibn al-Qayyim rahimahullah fi hadha al-mawdi'i kaseeran yace Ibn al-Qayyim yayi ainihin wato ta'assufi ya karkace yayi ya ba kanshi wahala a cikin wannan wuri Allah ya gafarta mishi fa hawala tarjiha hadhihi al-ahadisa yayi kokarin ya rinjaye da waɗannan hadisi hadhihi al-ahadisi ala hadis ibn Umar akan hadis Abdullah ibn Umar wa atala fi zalika jiddan ya tsawaita kwarai game da wannan zance qadara salasi safahatin kusan shafi uku min kitabihi zat a cikin zadul ma'at wa qadaratu alayhi fi talikatul jiyad raddan mushaban yace na mai mishi da martani mai yawa a cikin at-talikatul jiyad wancan da ya bata wa naqatul wujuha allati tamassaka biha fi zalika wajhan wajhan akwai fuskokin da ya gina mun karanta guda biyu cewa saboda kaza shine malai yake cewa nayi warware su daya bayan daya wa irad zalika yatulu kawo su anan zai yi tsayi fa alayka bil kitabil madhkuri ko ma ka nemi wancan littafin fa innahu fihi taqiqatun qallama taraha fi kitabin yace littafin nan akwai ta hakika da ba za ka ganin su ba sai yan kadan a cikin wasu littafai wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako zama kun ji wannan maganganu kawai rairaya ne daga cikin wannan littafi na aslu sifatus sala game da ainihin waɗannan maganganu na al-imamu ibn qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya gafarta mishi zamu ƙara komawa ga waɗannan littafai bayan mun dan ƙara gaba akan ainihin maganganun da yake Allah ya sa mu dace to sai yake cewa as-salisu daga cikin wujuhudin da aka ce an riga an mai mishi da martani akai sai yace annahu law kana kama qaluhu da a ce abun kamar yadda suka faɗa haka yake laqala to da annabi sai ya ce falyabruk kama yabrukul ba'ir da ba zai ce fala yabruk ba da sai ya ce mutun ya faɗa irin na raƙumi wa inna awwala ma yamussul arda min alba'iri yadahu yace abinda da yake fara taba kasa daga jikin raƙumi shine kafafun gaba wasirul mas'alati anna man ta'ammala burukal ba'ir yace sirrin bayanin shine duk wanda ya tsaya ya kalli yanda raƙumi ke faduwa wa alima anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an burukin ka burukil ba'ir kuma ya san cewa annabi ya hana ainihin wato yin ainihin faduwa zuwa ga sujuda irin na raƙumi alima anna hadisa wa'il ibn hujrin huwa sawabu mutumin da dai haka zai gane cewa hadisin wa'il dan hujr wai shine daidai wallahu alam mun ji ba daidai bane ko sai ya ci gaba da ta'assufin da malam yake ishara yace wa kana ya kauli yace a cikin zuciyata a cikin kwakwalwata ina jin cewa ka ji abin da ya kama hujja wa kana ya kauli anna hadisa abi hurairata kama zakarna mimman qalaba ala ba'di riwati matnuhu wa asluhu yace ni ina ji a jikina cewa wani wata zuciya na gaya min cewa hadisin abu hurairan nan yana daga cikin abubuwan da suka rikice wa masu riwaya wala allahu yace hala wata kila abinda ke cikin hadisin wal yada rukubataihi qabla yadayhi hala haka yake cikin riwaya kaman qalaba ala ba'dihim hadis ibn umar kaga yayi iddi'ai wani abu wanda babu dalili akan shi baka iddi'ai ga thiqat amintattun masu riwaya kaman na musu kashin kaji irin wannan cewa kana tunanin a cikin hadisin akwai qalb cewa ya kamata ne mai riwayan ya ce wal yada rukubataihi qabla yadayhi sai yaje ce wal yada yadayhi qabla rukubataihi to irin wannan yana tabbata ne kawai inda malamin da zai faɗi wannan magana ya iya samun dama ya jam'u turuq ya da hanyoyin hadisin ya kuma makarantar da hadisin ya fito ita ce makarantar Abu Huraira ya bi daliban Abu Huraira da suka ruwaito waɗannan ainihin riwayoyi ya hahada su in ya samu irin wannan sabanin to sai fara bibiyan mazajen da suka yi wannan sabanin a ga wane ne a cikin su yake da wata matsala ta wajen hadda ko ikhtilati ko wahami ko ainihin gafala wacce ta fara sa a fara shinshinan to daga gare shi ba kuskuren nan ya faru to amma duk babu wannan ba ai wannan filwork din ba ba kuma ayi ainihin ba a samu wannan sabanin a makarantar Ibnu Abu Huraira ba kaga wannan iddi'ai ne arin alid dalil wannan da'awa ce wata ke ta kubuta daga duk wani dalili babu dalili akan ta dan haka kai tsaye ba za a karbe ta ba jama'a Allah ya gafarta mishi kamar yadda muke ta fara wannan abun jama'a shine ka'idan manhajin salafiya game da kafa hujja da kuma dauko maganganun malamai mu ɗan salafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai muke bi 100% wanda duk abin da ya faɗa in da ya tabbata daga gare shi to sallamawa kawai muke mai aiki in wanda aka ce aikata ne mu aikata iya iyawar mu in wanda aka ce a bari ne mu bari gaba daya kaman da yace ma amartukum bihi fatu minhu masatatu wa ma nahaytukum anhu fantahu wannan shine manhajin salafiya mai kakke wanda babu guluyi a cikin shi babu takasiri ba salafi baya girmama zantukan mazaje akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rajja maganganun malamai wanda za su ci karo da magana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imamu ainihin ibn abul izzi yake faɗa yace kar ma a ce maganan manzon Allah ta saba da magana wani yace kar ma a faɗa haka su maganganun za a ce sun saba na manzon Allah su ne za a ce suna da rikici su ne za a murda su ne za a yi watsi da su ba na annabi ba sallallahu alaihi wasallam dan haka shi za ka ji gashi ibn al-qayyim littafin shi muke karantawa kullum muna mishi addu'a muna celebrating din cewa babu shakka yayi ma addini aiki amma waɗannan maganganun da yayi ba haka suke ba a ilmance mun ji daga malamai ba za a karbe su ba daga gare shi ba za a kyare shi akan fadin su ba kuma ba za a daina ganin girman shi ba wannan ba zai sa a ce ashe ma bai ma da ilimi ba a'a yana nan a matsayin malami limami a cikin addini masani kuma wanda yayi ma addinin musuluncin hidima inna ma wannan kurakurai ne suka faru gare shi kamar da suke faruwa ga duk wani dan adam, duk wani dan adam matsayin shi nan mai magana a cikin wani ilimi na addini ne ko ba na addini ba, babu shakka an aka bibi maganganun sa za a samu wani abu wanda yake ya zama kuskure ne, tayi san da yake fadan shi ilimin sa bai kai nan ba, tayi daga baya aka gano abin cewa ba daidai bane, tayi ma yana sane, ana iya samun ganganci ko kuskure ko mantuwa ko rafkannuwa ko duk wani abu daga cikin abubuwan da suke iya dibar dan adam ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi. Wannan ita ce aqidar mu, ita ce aqidar salafiya, ita ce aqidar ahlus sunna. Duk wanda yake son bin manhajin gaskiya akan haka ya kamata ya rayu ko ya gudana. Wannan ba zagi bane jama'a, ba batanci bane gare shi, kokarin gyara shari'a ne, kokarin haƙƙake abin da yake shine gaskiya. Ina fata mun gane wannan. Yace kaman qalaba ala ba'dihim hadis ibn umar inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktumin. Yace kamar yadda aka samu cewa akwai wani hadisi na ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka ba da labari daga Abdullahi dan Umar, yace annabi ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilailin, lalle bilalu yana yin kiran sallah ne cikin dare, fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina ibn ummi maktumin, har sai dan gidan ummi maktumin wannan makaho ya kira sallah. Faqala, sai wani mai riwaya ya ce ibn maktumin yu'adhdhinu bilailin, ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin, wani mai riwaya ya ce dan gidan ummi maktumin yana yin kiran sallah ne da dare, fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bilalu, ku ci ku sha har sai bilalu yayi ainihin wato a kira sallah. To wannan magana da ya kawo ita ma kanta akwai wata kulli a cikin ta jama'a, saboda wannan riwayar da ya kawo idan ka koma cikin Fathul Bari, gashi a cikin Fathul Bari mujalladi na biyu, domin hadisin da duka riwayoyin nan guda biyu yana cikin Sahih Bukhari da riwayar cewa inna ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin, da riwaya shahararri ya cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin, duka suna cikin Sahih Bukhari. Daga ga kokarin iddain cewa wannan maqlubi ne kawai saboda ya saba abin da ya shahara, shi ma yana da matsala. Da haka idan ka koma a cikin Fathul Bari mujallad na biyu, gashi a cikin shafi 135 Ibn Hajar yayi maganganu akan hadisin masu tsayi, amma za mu karanta wasu ƴan kaɗan ne kawai da yace. Qauluhu da yake cewa inna ibn ummi maktumin yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bilalun, qala ashikaka qala wal shu'bata fi isnadun akhara fa innahu rawahu aidan an khubayb ibn abd alrahman an ammatihi unaysa fa zakarahu al shakki. Gashi nan yayi ta wadannan maganganun, sai yake cewa wadda ibn abd albarri wa jama'atun min al a'immati bi annahu maqlubun wa anna as-sawaba hadithul babi. Yace wasu daga cikin malamai ibn abd albarri da wasu limamai sun yi iddia in cewa wannan hadisi maqlubi ne, wanda ke wannan babun, babun da ke magana akan babul adhani ba'da al-fajr, na shi cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin suka ce shine daidai. Wa kad kuntu amilu ila hadha, ibn hajar yace ni ma na kasance da irin wannan magana gare ta nake karkata, ila an ra'aytu al-hadith fi sahih ibn khuzaima, hasira na sake ganin hadisin a littafin ibn khuzaima sahih din sa, min tariqaini, ta hanyoyi guda biyu, akhiraini daban waɗanda ba wannan ba, ana Aisha, daga Aisha wa fi ba'di alfadhihi ma yub'idu wuqu'a alwaham fihi, a cikin wasu hanyoyin akwai abin da ke nuna yana nisanta yuwar a ce wahami ne, wa huwa qauluhu, da yace idza azana amru fa innahu darirul basri fala yughrannakum, yace idan amru dan gidan ummi maktumin din kenan in ya kira sallah to baya gani, makaho ne, kar ku damu. Wa idza azana bilalun fala yat'aman ahadu, idan ko bilal ya kira sallah kar wanda ya ci abinci. Wa akhrajahu ahmad, kaga yanzu wannan ya tabbata da lalle magana haka take kenan, kuma ingantacciya ce. Annabi ya ce idan ibnu ummi maktumin ya kira sallah kar ku damu, makaho ne, bai san ko asbata yayi ba ko bata yi ba, amma in dai bilal ya kira to kar wanda ya ci abinci, kamar kenan bilal ne yake kira bayan alfajiri yake to kenan.
yayin da a wancan kuma Bilal ne yake kira da farko. Sai Malam Ibn Hajar yake cewa da ina karkata akan cewa wannan maqlubi ne, amma daga baya da naga waɗannan riwayoyi sai na fara ja da baya daga wannan zancen. To kaga shine magana da muke. Sai an hada hanyoyin hadisi dan za a tantance menene a ciki, ba kawai ka dauki hadisi kwaya daya ka kyale sauran kai watsi da suka ce to inda na rike wannan. Wannan manhaji ne na yan bid'a, sune suke yagan wani bangare ma kawai sai su bar sauran. Ina fata mun gane wannan. Sai yace waja'a an Aisha aidan annaha kanat tunkiru hadisi ibn Umar wa taqulu innahu galat, kuma daga Aisha tana inkarin wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar da yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin, tana cewa kuskure. Akhraj zalika al-Baihaqi min tariq darawardi an Hisham an abihi anha fa dhakara al-haditha wa zada ya ambaci qalat Aisha wa kana bilalun yabsuru al-fajra, shi Bilal ya kasance yana ganin al-fajr. Qala wa kana Aisha taqulu ghalata ibn Umara intaha. To sai yace wa qad jama'a ibn Khuzaimata wad-Dabi'i bayna al-hadithaini bima hasiluhu, yanda hadisan sun inganta daga guda biyu, da wanda ke cewa ibn Umm Maktum shike kira da asba, da wanda ke cewa Bilal shike kira da asba, duk sun inganta. To ya bai a hada su. Sai yace innahu yahtamilu an yakuna al-adhan kana nauban bayna Bilal wa ibn Umm Maktum, za iya cewa suna yin exchange ne, wani wasu lokuta kullun Bilal na kira da farko, ibn Umm Maktum ya kira na biyu, in an kwana biyu maybe a ce mako ko wata sai kuma a juya, sai ladanin kiran sallah na biyu ya koma yin kiran sallah na daya, ladanin kiran sallah na daya ya koma na biyu. To kaga a san da wannan yake shine ladanin kiran sallah na daya, in ya kira a ranan za a ci gaba da cin abinci, ran da ya koma ladani na biyu in ya kira za a daina cin abinci. To kenan Annabi ya faɗa ne sanda Bilal ke kira na biyu yace ku ci ku sha har Bilal ya kira, sanda kuma Bilal ke kira na farko yace ku ci ku sha, in kun ji kiran Bilal kar ku ci abinci, kar ku ci abinci, amma in kun ji kiran Ibn Umm Maktum fala yat'amanna ahadukum. Fa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu an-nasa anna al-adhan al-awwal minhumā la yuharrimu 'ala as-sā'imi shay'an wa la yadullu 'ala dukhūli waqti as-salāti bi khilāfi as-sāni, yace manzo Allah yana karantar da mutane ne lokacin da za a ci abinci ga mai azumi da lokacin da kuma za a yi sallah, wanda zama bin Hibbana bizalika wa lam yubdihi ihtimala, yace Ibn Hibbana ya tabbatar da wannan magana bai kawo wani ihtimali akai ba, wa ankara zalika alaihi ad-diya'u wa ghayruhu, ad-diya'ul maqdisi shi kuma ya musun wannan shi da waninsa, wa qila wasu kuma sun ce lam yakun nauban wa inma kanat lahuma halatan, ba wai suna da nauba bane, ba wai suna exchanging lokaci bane, amma suna da yanayi ne iri biyu mukhtalifatani masu sabani da juna. Fa inna bilalan kana min awwali ma shuri al-adhan yu'adhdhin wahdahu wa la yu'adhdhin as-subhiya ta tadlu al-fajr, yace da Bilal farkon da aka fara kiran sallah shike kiran sallah kuma kwaya ɗaya kawai yake yi ma asuba, sai al-fajr ya keto sannan yake yin shi. To a lokacin ne ake cewa in an ji kiran sallar shi kada a ci abinci, saboda al-fajr ya keto sannan yake kira. Wa ala zalika tuhmal riwayatu urwa an imra'atin min banin najjar qalat kana bilal yajlisu ala baiti wa huwa ala baitin fil madina fa idha ra al-fajr tamatta'a thumma azana, tace Bilal ya kasance yakan zo ya zauna a saman gidana, gidan nawa kuma shi fi kowane gida tsawo a Madina, yayi ta kallon gabas, da ranar al-fajr ya keto sai ya miƙe sai ya kira sallah. Ina fata mun gane wannan. Akhrajahu Abu Dawud wa isnaduhu hasan, haka yayi ta kawo maganganun. To kaga misalin ma da yake yi ba daidai bane kenan, misalin da yayi da wannan matsayin hadisi maqlubi, Allah ya gafarta mishi. Wato dole mu ba Ibnul Qayyim uzuri jama'a, duk da babban malami ne kuma ji aikin da yayi ba kankanin aiki bane, aiki ne shamikh, amma fa jama'a yana halin tafiya ne, ba shi da kuɗi, dan haka yace zai takaita magana dan a cikin guzurinsa zai fi takarda, sannan yana nesa da iyalansa da ƴaƴan shi da matan shi da ƴan uwan shi da almajiran shi, ma'ana baya cikin ulfa kenan, yana cikin gurba matafi, sannan kuma ba shi tare da littafi ko kwaya daya. Yanzu ka kwatanta a ce kai ne za ka yi rubutu ba jarabawa ba ce kuma, amma kuma babu littafi da ka za ka yi, zai wuya in zaka iyo ta shafi daya irin wannan shafi daya na rantsi da Allah zai wuya ba kowa ne zai iya ba wani ma na da degree akan wannan field din nashi amma an ce rubuta duk kofi kofi zai duk ba haka muke yi ba yanzu to shi ko yayi da ka sai aka same shi da wasu ɗan auham waɗanda kurakurai ne sun nitse a cikin kogin kyawawan ayyukansa insha Allah daka dole mu dinga bashi ainihin uzuri muna ainihin nima masa gafara da cewa Allah ya gafarta mishi ku kaga duk abin da zamu faɗa da galtare muke kwafo shi ba wata magana kwaya ɗaya da muka haddace sai mun ce wani ne yace gashi a ciki amma shi duk waɗannan maganganun da duka ihalar da yake yi ga littafai da ka yake yin su kamar yadda na faɗa muku kwanaki in aka ce duk masalar da ya faɗa sai an kawo littafin da take to hala kafin a gama ƙarshen karatun sai an zo da littafi guda 1,000 ma'ana sai an littafai ba iyaka kenan shine ma'anan 1,000 ba wai 1,000 keke da keke ba saboda kusan kowace magana tana da irin wannan ko dai dunkulalliya ce ko tana buƙatar wani tafsil ko tana buƙatar wani ƙarin nazari a wani tafi ko kuma tana buƙatar ta'kibi duk maganganun da yake haka suke suna buƙatar wani cin diddige ko ƙarin bayani ko ƙarin ainihin sakin lamba da sauransu amma wasun kawai sai mu haƙura haka mu wuce su wasun kuma ire-iren waɗannan waɗanda tabbas suna da matsalar da ba zai yiwu a kyale ta ba to su ne dole mukan tsaya gurgurdan abinda Allah ya sanar she mu gurgurdan abinda malamai suka karantar da mu gurgurdan abinda hannunmu ya kai gare shi na littafai sai mu bayyana daga malamai sa'annin shi ina ƙara faɗan wannan jama'a ba mu ne muke wa Ibnul Qayyim raddi ba ba mu kai mishi wannan raddin ba amma malamai ne waɗanda suke sa'annin shi ne a ilimi sa'annin shi ne a sanin waɗannan ainihin abubuwa su suka ce ba daidai bane abin da yi da haka daga gare su muke ɗaukowa Allah ya gafarta musu gaba ɗaya wannan misalin da ya buga ka ji shi ma matsalar shi da kuma kaman kalaba ala ba'dihim hadithu la yazalu yulqa finnari ba za a gushe ba ana gurga kafirai a cikin wuta Allah ya tsare mu fataqulu ta dinga cewa hal min mazidin shin ko akwai ƙari ya Allah ila an kala har zuwa inda yake cewa wa ammal jannat ita ko aljanna fayunshi'ullahu laha khalqan yuskinuhum iyaha idan Allah ya gama shigar da mutane ɗan aljanna cikin aljanna Allah ubangiji ka samu a ciki manzo Allah ya ce sai ya zama aljanna tayi yawa tayi wa mutane yawa sai Allah ya halicci wasu halittu na musamman sai su ma a zuba su kai a cikin aljanna a cike gurbi da su ita kuma wuta ai ta zuba mutane har sai ta ce a ta zuba kafirai sai tana cewa a ƙara a ƙara manzo Allah ya ce ba za ta koshi ba sai Allah ya dauki kafar shi ya saka a ciki lokacin da ta ce ya isa haka ya isa haka wannan hadisi ne a cikin Sahih Bukhari da Sahih Tafai hadisi ne ingantacce ɗan bid'a ba su san jin irin wannan karatun yanzu da zaran ba Ash'ari ya ji wannan zai ji tsiga jikin shi ta tashi zai ce an yi tajsimi to annabi ne da ya fada alayhi salatu wassalam idan ka je ho wata magana mu dukawa kawai zamu na bata mun gane wannan jama'a to sai yace wannan hadisin ya rikicewa wasu fa qala wasu suka ce wa amman naru fayunshi'ullahu laha khalqan yuskinuhum iyaha ita ma wuta maimakon ita aljanna sai suka ce ita kuma wuta Allah zai halicci wasu halittu ya zuba su a cikin wuta don su cika ta maimakon aljanna da aka ce wannan shine inkilabin da ya faru hatta ra'aitu Abubakar ibn Abi Shayba qadrahu kadhalika yace na ma ga Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito shi ainihin da wannan lafazin to wannan riwaya ita ma wata take ainihin wato maqlubiyar har ila yau zaka ga Imam al-Bukhari ya fitar da ita da wannan kalbin nata eh sai dai malamai babu shakka sun yi magana akan cewa akwai matsala game da wannan ainihin lafazin wallahu ta'ala a'lam irin waɗannan abubuwa na lahira ba a ganganci wajen sa baki a cikin su yace wa kadhalika qala ibn abi shayba haddathana muhammad ibn fudayl an abdullah ibn sa'id an jaddihi an abi hurayra an annabi sallallahu alaihi wasallama manzon allah yace idza sajada ahadukum falyabda bi rukubatayhi qabla yadayhi wa la yabruk kabrukil fahli idan dayan ku ya ainihin wato yi sallah idan ya zo sujada ya fara sanya gwiwarsa a ƙasa kafin hannayensa kar ya sake ya fadi irin faduwar raƙumi wannan hadisin da'ifi ne yana so ya hujja da shi akan tabbatar da za'aminsa cewa wancan hadisi akwai takalibi. Kaga a cikin shi aka ce ya fara da gwiwa kafin hannu, kar ya fadi irin faduwan bijimi. Shine abinda Ibn Qayyim yake ta kokarin ya ainihin wato promoting ya ainihin goyi baya cewa in dai an ce kada a yi irin raƙumi to sai dai a fara da gwiwa, ko kuma in dai an ce a fara da hannu to sai dai a ce irin na raƙumi. Shine yake so ya tabbatar da yana da hadisin da ke goyen bayan cewa annabi wai ya ce ne kada a yi irin na raƙumi amma a fara da gwiwa. Da sai fara da wani hadisi mai rauni wanda ainihin wato a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna Abdullah ibn Sa'id al-Maqburi, gashi nan ka ganshi Abdullah dan Sa'id al-Maqburi, malamai sun ce matruki ne, abun watsi ne, ba an san riwayar sa. Warawahu al-Asramu fi sunanihi aidan an Abi Bakrin qala kazalika, irin wannan shi ma da'ifi ne. Wa qad ruya an Abi Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusaddiqu zalika, an ruwaito daga Abu Huraira wani abu da ke gazgata wannan. Wai wasiƙu hadisa Wa'il ibn Hujr, wanda yake dacewa da hadisin Wa'il ibn Hujr. Qala ibn Abi Dawuda haddathana Yusuf ibn Adiyyin qala haddathana ibn Fudailin huwa Muhammadun an Abdullah ibn Sa'idin, kadaji wancan mutumin ne Abdullah ibn Sa'idin, an jaddihi an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada abad bada'a bi rukubatayhi qabla yadayhi, cewa wai manzo Allah in zai sujuda yana farawa da gwiwa kafin hannu. To kaji mutumin da ke cikin dai wancan isnadin shine anan, dan haka shi ma da irin su daya. Wa qad rawa ibn Khuzaimah fi sahihi min hadith Mus'ab ibn Sa'd an abihi qala kunna nad'u al-yadayni qabla rukubataini fa umirna bir rukubataini qabla al-yadayni, yace mun kasance muna sanya hannayenmu kafin gwiwoyinmu, sai aka ce mu dinga sanya gwiwoyi kafin hannaye kaman an yi naskhu kenan. Wa ala hadha, yace ka wannan shi ma da'ifi ne jama'a, da'ifi ne kamar yadda malamai suka fada. A cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Isma'ilu dan Yahya dan Salama, shi ma maturuki ne, malamai sun yi watsi da shi. Sai yace wa ala hadha fa inna hadith fa in kana hadithu Abi Hurairata mahfuzan fa innahu mansukhun, imma wancan hadisin na Abu Huraira cewa manzo Allah yace a sanya kafa a hannu kafin kafa, in ma ya inganta yace to an share shi. To sharewa me ya share shi? Wannan mai raunin ba zai share shi ba. Wa hadhihi tariqatu sahibul mughni wa ghairihi walakin lil hadith illatani, yace kaga wannan shine abinda mai mughni Ibn Qudamah ya dauka yayi kenan shi da waninsa, amma hadisin ma bai ma inganta ba, yana da illoli guda biyu. Hadisin da yake so yace ya zo da tabbatar da hannu kafin gwiwa, amma an canza an ce gwiwa kafin hannu, kaga kaman hujja ce a wajen shi, ko sai kuma shi da kanshi ce amma hadisin yana da illa har guda biyu. Ihdahuma annahu min riwayati Yahya ibn Salamata ibn Kuhail wa laysa mimman yuhtaj bihi, kamar da muka ambata riwayan Yahya ne dan Salama dan Kuhail, ba hujja da shi. Qala an-Nasa'i matrukun wa qala ibn Hibbana munkar al-hadith jiddan la yuhtaj bihi, hada banda malamai suka fada kan shi abun kyama hadisi ne kwarai, ba hujja da shi. Wa qala ibn Ma'in laysa bi shay'in, Yahya dan Ma'in yace ba bakin komai yake ba. Asaniya illa tabiu anna al-mahfuz min riwayati Mus'ab ibn Sa'd an abihi hadha inma huwa qissatu tatbiq, abunda aka kiyaye daga riwayar Mus'ab dan Sa'd daga baban shi dinnan wato Sa'd wanda yake shine tabi'in wannan hadisi, cewa wannan hadisin ya zo ne da kissan at-tatbiq, shine sanya hannaye a tsakankanin gwiwoyi maimakon sanya su a kama gwiwa wajen ruku'u, kamar da aka bayani a makon da ya gabata. Wa qawlu Sa'd kunna nasna'u kaza fa umirna an nad'a aydina 'ala ar-rukabi, yace mun kasance muna sanya hannaye mu tsakankanin gwiwoyinmu, sai aka umurce mu da mu dinga sa hannayenmu muna kama gwiwa, muna kama ainihin wato gwiwanmu. Wa amma qawlu sahibul mughni an abi sa'idin qala kunna nad'u al-yadayni qabla ar-rukbataini fa umirna an nad'a ar-rukbataini qabla al-yadayni fa hadha wallahu a'lam wahamun fil ismi, yace wannan maganar da mai mughni Ibn Qudamah ya kawo yace daga Abu Sa'idin maimakon daga Sa'd daga ainihin Sa'ad yace wannan da aka ce a hadisin muna sanya hannaye akan gwiwa kafin gwiwa sai aka ce mu dinga sanya gwiwa kafin hannaye yace ina ganin wannan ma kamar akwai kuskure a cikin suna wa inna ma huwa an Sa'ad ina ganin kamar yadda yake ne anan cewa daga Sa'ad wa huwa aidan wahamun fil matni kama taqaddama sannan a cikin matnin akwai wahami kamar yadda kaji wa inna ma huwa fi qisat tadbiq wallahu a'la kaji dai gaba ɗaya ma anan kamar ka ce ya ainihin shiga ittirabi game da me yake so ya kare wa amma hadisi abu hurairah al mutaqaddim faqad a'allahu al bukhari wa tirmidhi wa ad-darqutni wa qala al bukhari muhammad ibn abdullah ibn hasan la yutaba alayhi wa qala la adri asami'a min abi az-zinadi am la yace to shi ko asalin hadisin da ake rikici akan shi din na abu hurairah bukhari ya illanta shi tirmidhi ma haka darqutni ma haka bukhari ya ce wanda ke cikin hadisi mai suna muhammad dan abdullah dan hasan ya ce ba a bin shi akan wannan hadisi ba raka shi akai ba dara kutani kuma ya wa kala bukhari ya ce ni ban san ko ya ji daga abu zinadi ko bai ji ba to wannan magana dukanta akwai khabt da labd akwai ainihin wato shara da tarkace a cikin ta farko dai muhammad dan abdullah dan hasan shine muhammad dan abdullah dan hasan dan hasan dan aliyu dan abu talib wanda aka sani da suna an-nafs az-zakiyya wanda ɗaya ne daga cikin jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ko kuma a ce an kashe shi a shekara ta 145 da yadda abun ya faru shine lokacin da Banu Umayya daularsu ta kusa kaiwa karke suka shiga cikin rudani din nan sai Banu Hashim suka hada a Madina suka zabi wannan mutumin a sarrance a matsayin khalifa kuma duk aka mishi mubaya wani abun mamaki daga cikin da suka mishi mubaya hadda Abu Ja'far al-Mansur da dan uwan shi Saffahu to bayan ɗan shekaru sai da Banu Umayya ta fadi sai kuma ku Banu Abbas kuka kafa ta ku sabuwar daula kuka manta da waccan daula da kuka kokarin initiative ɗinta ta Banu Hashim gaba daya to wannan mutumin sai ya ki musu mubaya har zuwa Saffahu ya rasu sai kai Abu Ja'far al-Mansur da ya hau khalifa sai ya neme shi da gwiwa mubaya sai ya ki ya gudu ya buya Abu Ja'far yasa da aka kama ƴan uwan shi da iyayen shi da ƴaƴan shi da matan shi da dangin shi aka kama wajen mutum 50 akai garkuwa da su akan dan ya bayyana kanshi da shi da ɗan uwan shi suka ki bayyana kansu malaman tarihi sun ce akwai lokacin da Arijiya ya buya ana ta neman shi duk Madina ba ganshi ba har aka kama wannan mutane gaba da aka tafi da su Baghdad aka ce aka je aka musu daki ba kofa ba windo haka suka zauna ciki har suka mutu ya zama kabarin su duk malaman tarihi sun ba da wannan labarin daga baya shine sai ya fito kawai yayi da awai shi ma halifa ne mutanen Madina kuma suka mishi mubaya da fatawar Imam Malik ina cikin tarihi jama'a Imam Malik ba da fatawa cewa aka tambaye shi to yanda a mishi mubaya bayan ga wani limami sai ya ce ai kuna da mubaya a shi a wuyan ku kafin wancan limamin kafin Abu Ja'far al-Mansur kuna da mubaya a wuyan ku game da shi